Janine. She looked just like a royal queen. As she cruised by with some wealthy guy in the Cadillac limousine last time. Cause I'm a Janine. Last time I saw Janine, recalled when we were 17. Those sport was not so long ago, but we showed up that long, long green. To satisfy Janine, now she's gone from me. Moved away from the old neighborhood. She's gone for good. Last time I saw Janine, the dollar sign stood in between. It was love lost to the rising cost. And since then I have never seen, I haven't seen Janine. Da 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 da